الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بدا كراتون من اللتافين رسالة منا چكين باب في الأيمان والنذور باب يغمد حكونچ حكونچ رنصوي دكما الواسوشي جيا أني بياني دنغني ده حكونچ حكونچ رنصوي غو to yau da yadda Allah za mu tafi cikin alwashi wa man nazara an yudi Allah duk wanda yayi alwashin yawa Allah da'a yayi alwashin wani abu wanda yake da'a ne kamar yace yayi alwashin yin sallar nafila ko azumin nafila ko sadaka da dukiya ko dai wani aikin alkhairi duk abin da yake da'a yayi alwashin in Allah ya biya mai bukata kaza zai yi to falle dihu shi wa Allah da'a ma'ana ya cika alwashin wa man nadara wanda yayi alwashin an yi asiyallah zai saba ma Allah yayi alwashin in bukata ta yi kaza tabbiya sai ya sha giya ko sai yayi zina ko sai ya kashe mutum ko sai yayi kaza abinda yake da ya saban Allah ne to fa la ya asi kada ya cika alwashin kada ya saba ma Allah domin kaga wannan da mai risala ya kawo hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar can da ya bude man kana halifan falli alibillahi awliyas mu shi ma hadisi ne shi ma wannan hadisi ne ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwashin wa Allah da'a to shi da'a ya cika alwashin Allah zai bashi lada amma wanda ya alwashin ya saba ma Allah kada ya saba ma Allah to tunda bai saba ma Allah ba me a hukuncin alwashin wala shay Allah yace babu komai a kansa ba sai ya hidda kafara ba kenan babu wani abu da zai wanda ya alwana ya alwashin in Allah ya biya min bukata kaza sai nayi abu kaza na saban Allah sai ya gano abin nan saban Allah ne to kada yayi kada ya saba ma Allah kuma falla shay Allah ba wala shay Allah babu komai a kansa amma wasu malamai sun ce wanda ya alwashin zai saba ma Allah to kada ya saba ma Allah me a bisa gare shi sai ya fitar da kafarar rantsuwa amma ga mazhabin malikiya an ce wala shay Allah babu komai a kansa ma'ana babu komai ba sai ya hidda kafara ba wa man nazar sadaqata mal ghairihi wanda yayi alwashin sadaka da dukiyar wani ne motar nan ta injiniya nayi alwashin in Allah ya biya bukata ga sai nayi sadaka da ita mallaka kace ba mallaka tuka bace aw itka abdi ghairihi ko ku yayi alwashin yan tabawon wani ne ba in Allah ya biya min bukata kaza na alwashin ba wannan na Abu Albani sai na yan tashi to lam yalzamhu shay'un komi bai lazance shi ba yayi magana banza magana yan sanda ba su kusa dai ko abu sai so ba ai lam yalzamhu shay'un komi bai lazance shi ba magana ta zama magana yan sanda mutum ba zai yi alwashi abinda bai mallaka ba kai alwashi ga abinda kan mallaka nayi alwashin zan yi sadaka da dubu goma nawa amma zan yi sadaka da dukiyar wani ko zan yan tabawon wani wannan kaga maganar banza ce wa man qala wanda yace in fa'altu kaza in na aikata kaza fa alayya nadharu kaza to alwashin kaza ya tabbata a kaina wa kaza fa alayya nadharu kaza wa kaza alwashin kaza da kaza ya tabbata a kaina li shay'in yadhkuruhu ga wani abu da ya ambace shi ya ambace alwashin in ni koma magana da wani ban saki magana da wani in ko ni koma magana da shi to na alwashin sai na azumin kwana uku kuna alwashin sai na sadaka da dubu goma kuna ya alwashin kaza ya ayyana wani abu da ya ko min fi'lil bari na aikin da'a min salatin da sallah ce aw saumin ko azumi aw hajjin ko haji aw umratin ko umra aw sadaqati shay'in ko sadakar wani abu sammahu da ya ambace shi fa zalika yalzamuhu to wannan abu da ya ambata yana lazimtar sa in hanifa in yayi kari in yace in na koma magana da wani to in yayi kari me yayi kari nan yayi magana da wani to in yayi magana da wani to wannan abu da ya ambata ya lazimce sallan nan da kace raka'a 10 sai kayi ta ko azumin da kace na kwana uku, ko sadakar 10,000 da kace, ko cewa da kai sai ka tai hajji ko umra ko wani abu dai, to ya lazimce shi sai yayi shi. Ina fatar kun fahimta. To kama yalzamuhu, kamar yadda yake lazimtarsa, law nazarahu, da yayi alwashinsa mujarradan, shi kadai min gairi yaminin ba tare da rantsuwa ba. Alwashi yana lazimta, ba sai ka ce wallahi nayi alwashin kaza ba, koda baka sa rantsuwa ba, da zaran kai ambaci kalmar alwashi, to shikenan duk abin da ka ambata ya lazimce ka in kai kai. Muna tare. To wa in lam yusammi li nadarihi makharajan, to amma in bai ambaci mafita ga alwashinsa ba, min al a'mali na ayyuka, nan kaga dazu ya ambaci mafita, yace in ni koma yinka, in ni yi kaza, to nayi alwashin sai nayi sallah raka'a kaza, kaga ya ambaci mafita sallah raka'a kaza, ko sai nayi azumi guda kaza, ko sai nayi sadaka da dukiya kaza, ko sai na tai aikin hajji, ko sai na tai umra, kaga ya ambaci mafita ga alwashin. To amma in alwashi dai yayi ba tare da ya ambaci mahita, bai ambaci alwashin ba, shine cewa illam yusammi li nadarihi makharajan, in bai ambaci mafita ga alwashinsa ba, yayi alwashi kurma alwashi, in ni koma kaza nayi alwashin sai nayi wani aikin da'a. Menene? Kaga bai ambata ba, kurma alwashi kenan ko? Min al a'mali, daga ayyuka, to fa alaihi kafaratu yaminin, to nan meye mafita alwashinsa, in yayi kari to kafarar rantsuwa ta tabbata, kai sai yadda kafarar rantsuwa, je mu yi kafarar rantsuwa. Da abu nawa aka kafarar rantsuwa? Da abu uku, in ba a same su ba, sannan a yi na hudu. Da abu hudu ake kafarar rantsuwa, uku ala takhayyuri, guda kuma sai in ba a samu damar yin ukun ba. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Sai ce fa man lam yajid fa siyamu 3 ayyamin dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wa hafadhu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tashkuruna. To wanda yayi kurma alwashi, kurma alwashi shine kai alwashin da baka ambaci miza kai ba, shine kurma alwashi. To fa alai kafaratu yaminin, kafarar rantsuwa ta tabbata gare shi. Wa man nadhara ma'asiyatan, wanda yayi alwashin sabon Allah, ba ya ce wanda yayi alwashin ya saba ma Allah, kada ya saba ma Allah ba, to wanda yayi alwashin sabon Allah, min qatli nafsi, na kashe kai, in abu kaza ya faru sai na kashe mutum, sai na kashe wani, ran da duk an ka cewa ne ya ci zabe, to ni ko zan alwashin sai na kashe wani, ka san ana haka nan, tu sada an siri, an yi haka, an taba haka nan. Wanda yayi alwashin sakan tam na bafarawa, in bafarawa ya ci, to akwai wani makwabcin su nan, shi ko PDP yake yi, suna ta rigima kullun, yace wallahi yayi alwashin sai ya take shi da mota. Kuma haka ta faru, 12 dare an ka ba da sanarwa bafarawa ya ci sakan tam, da daddaren nan ya dauko mota yace ya take wannan, kuma shikenan, wanda kasan ya take kwallo, nothing happened, ba abinda an kai mai. Su adda gwamnati to yanzu gwamnatin ta kare, amma wannan haƙin yana nan bisa gare shi. To ka ga ni ya take shi da mota da gangan, kaji ya mutu. Shine ya ce wa man nazar ma'asiyatan, duk wanda yayi alwashin sabon Allah, min qatli nafsin, na kashe rai, aw shurbi khamrin, ko shan giya, aw shibi, ko abin da ya kama da shi, aw ma laysa bi da'atin wala ma'asiyatin, ko ko yayi alwashin abinda ba da'a ba, ba sabon Allah ba. Me ba da'a ba sabon Allah ba? Akwai abin da yake ba da'a na ba, kuma ba sabon Allah na ba? To ga mazhabin malikiya da makaruhi da ja'izi, waɗannan duka ba da'a bane, ba sabon Allah bane. Ga mazhabin malikiya, makaruhi ba sabon Allah bane, don kana ji ana cewa makaruhi godiyar mallamai, ita mallamai ka hawa makaruhi, su abinda an sabon Allah gare su haram. Haka ja'izi ba da'a na ga Allah, abinda an kace abu kaza halal ne, to su gare su ba da'a bane. Amma duniya, in an kabi ka'idar shari'a, ba abinda yake ba sabon Allah ba da'a, in dai ba da'a ga Allah na, to sabon Allah na. In kai ku bani misali abinda ajaizi, me jaizi? Eh, cin abinci. Madalla. In ka ci abinci kai da'a ga Allah ko ka sa ko baka yi da'a ba. Kai da'a ga Allah. Don da ka ki cin abinci ka bari yunwa ta kashe ka, za a yi ma hukuncin wanda ya kashe kai ne. Ashe cin abinci duk da yake jaizi ne. Sannan in ka zo cin abinci, ladabi nawa an ka sa? Gudan su duk kai ka raya sunna ka samu lada. Bismillah. Ka ci da hannun dama, ka ci da yatsa uku, ka ci gaba gare ka. In ka kare ka su da yatsa, ka ce alhamdulillah. Duk waɗanga ladubbana. To ya haka ce ba da'a na ga Allah ba. Ana to. Sannan in baka ci abinci kana jin ƙarfin yin sallar da wajibi. To. Babu wani abu da ba ko dai sabon Allah ko da'a ga Allah. Haka makaruhi. Kaga aka ce me amma anan makaruhi da Hausa. Abinda an ka ki, kaga aka cewa an ki karaki la Allah ki ko Annabi, sannan ka ce ba sabon Allah na ba. In ba bace basira ba. Kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha. Ka gani to su makaruhi ita abin hawasu. Makaruhi godiyan mallamai. Dan an ga cewa makaruhi na sai su haya abin su. Su abin da dai illa haram. To shi yasa shi ko duk wanda bai taka tsantsan ga makaruhi ba zai sauki zai fada maharam. Abinda a kaida ka nisanci makaruhi. Wanda ya nisanci makaruhi ka ko kusa ga haram bai yi ba. Madalla. Kamar wanda yayi banza da mustahabbi yana da wahala bai yi banza da farilla ba. Wanda ya rike abubuwa na mustahabba wanda ba dole jabin akwai wanda za a iya sa kusa da farilla. Haka shi a kaida. To mu tafi. To ina yake. To wanda yayi alwashin sabon Allah ko au ma laysa bida'atin wala ma'asiyatin ko yayi alwashin abinda ba da'a ba kun ba sabon Allah ba falla shay alai ba komi akan sa wal yastaghfirullah ya nemi gafara Allah kawai ha to kenan babu komi ba na laifi ba babu komi akan sa da kafara babu kafara akan sa amma wal yastaghfirullah ya roki Allah gafara ashe yayi laifi ko bai ba ha wa in halafa billahi in mutun yayi rantsuwa da Allah la yaf'alanna ma'asiyatan cewa lalle sai ya aikata sabon Allah sai nayi kaza wanda yake sabon Allah ne to falyukaffir an yaminihi yahidda kafarar rantsuwar sa wala yaf'alu zalika kashi aikata wannan abu kada ya saba ma Allah wa in tajara'a in yayi tsaurin kai jur'a mai alhamza tsaurin kai jur'a mai ainun shi akon kwadar ruwa tajara alma'a ya konkwadi ruwa konkwada amma in yazo da alhamza tsaurin kai wa in tajara in yayi tsaurin kai wa fa'alahu ya aikata sabun ba an ce kai wanda ya rantsuwa zai saba ma Allah kai ya saba mai ba ya hidda kafara to in yayi tsaurin kai ya aikata sabun fa huwa athimun ya zan mai sabo wala kafarata alai amma ba kafara akan sun lemi ni da rantsuwar da yayi tunda ya cika yace wallahi sai na yaka kuma yatta yayi babu kafara ya kada ya saba ma Allah to wannan kalma ta jura'a ita ce mai ishiri ne yayi amfani da ita ga manzon Allah mustakalle amma shi da kyakkyawan manufa ya fassara ta akan mazakuta fallan man taha ba asan umidda bi jura'atin fallan man taha ba asan umidda bi jura'atin to ga hicin da cikin 20 ne yace fallan manta ha ba san sadda duk yaki ya tuki in yaki ya kai gaya ba sannan maza ke jin tsoro ba su ja da baya ummidda bi jur'atin ana ƙara ma annabi jura'a shi yana nufin jara'a mai ainun sai yayi amfani da jura'a mai alhamza wanda jura'a mai alhamza kuma tsaurin kai ka san abu ba daidai bane ka taikai shine jura'a mai alhamza mazakuta zarumci shaja'a ake kira ne shaja'a shine zarumci to kaga wannan Mrs. of words na da babu larabe bane mai ishiri don haka in yayi kuskure ba mamaki sannan sai mu kyauta mai zato shi ga manufa tai don haka Allah baya da laifi wurin Allah Allah ya gafarta mai ya gafarta mana yace wa in tajara in yayi tsaurin kai wa fa'alahu ya aikata sabon Allah fa huwa athim ya zama mai laifi wala kafarta alaihi ba kafara akan sun lemi ni ta rantsuwar da yayi wa man qala wanda yace alayya ahadullahi alqawarin Allah yana akai na wa mithaqu da amincin Allah fi yaminin ga wata rantsuwa na rantsa da alƙawarin Allah da amincin Allah, fa hanitha kuma yayi kari ya kare rantsuwar bai samu yin abin nan ba, na rantsa da alƙawarin Allah da amincin Allah sai nayi abu kaza, ko na rantsa da alƙawarin Allah da amincin Allah bazan yi kaza ba, kuma sai yatta yayi, to fa alaihi kafarata, ni kafara biyu ta bata akai ne. Ya dauki ahadullahi matsayin rantsuwa, mithaqullahi shi ma rantsuwa ce, sai yace kafara biyu. Amma wannan khilafin lil jumhuri, ya saba ma abin da jumhuri sun kata yi akai ne, wannan duk za a dauke shi matsayin rantsuwa guda. Kamar ka ce wallahi tallahi billahi sai nayi abu kaza, sai ka kasa yi, rantsuwa nawa kai? Guda. Don ka ce wallahi tallahi billahi sai a ce rantsuwa uku kai? Tashi an ma'ana ahadullahi wa mithaquhu. Ahadullahi alƙawarin Allah, mithaqu sai ya zanta akidi, ƙarfafa rantsuwar naka yi. Da ta'kidin rantsuwa, ƙarfafa rantsuwa, da maimaita ta takararinta, duk wannan ba a yi mai hukuncin ka sake wata rantsuwa. Misali, wallahi tallahi bani abu kaza. Sai Abu Albani ya taho ya bani hankuri. Mala alu wallahi bani. Yanzu rantsuwa nawa ne kenan? Rantsuwa guda ne, wagga takarari ce ta ɗazu. Ba a cewa ai ɗazu na rance kuma da Abu Albani ya taho bani hankuri na koma rance, don haka biyu kenan. A takarari ake kiran wannan. To haka ce wallahi tallahi billahi. Kaga wallahi rantsuwa ce, billahi rantsuwa ce, tallahi rantsuwa ce. Ba a cewa rantsuwa uku kai, ka ce wallahi tallahi billahi, rantsuwa guda ce. Shi ko mi a hikima bayan ka ce wallahi, in ka ce wallahi ya isa kai rantsuwa ko? Mi a hikima ƙara billahi da tallahi? Shi ko ta'kidi. Don haka wannan duk hukuncin rantsuwa guda gare su, ba rantsuwa biyu ba. Walaysa alaman wakadal yamina, ma dalla gashi nan babu komi akan wanda ya ƙarfafa rantsuwa yayi ta'kidinta, fakarrara hayyan maimaita ta fi shay'in wahidin cikin abu guda, babu komi gare shi gairu kafaratin wahidatin bincin kafara guda. Shikenan ba rantsuwa biyu yayi ba. Din yace ahadullahi wa mithaqu, za mu ɗauki ahadullahi matsayin rantsuwa, mithaq sai ya zan ta'kidi kaurarawa. Kamar yace wallahi tallahi billahi, billahi allazi la ilaha illahu. Duk rantsuwa guda ce, ba ka ci kayan rantsuwa hudu. Muna tare. Haka in yan maimaita ta kuma, ya yi rantsuwa ɗazu, duk dai ga abu guda. An ka jima, ya agoni munasaba, ya ko maimaita rantsuwar. Gobe ya sake maimaita, in ya yi maimaita rantsuwa sau ɗari, in dai ga abu guda ne, duk hukuncin rantsuwa guda. Ba a cewa ai jiya ya rantse, ya rantse, gobe ya rantse. Uku kenan. Duk rantsuwa guda ce. To wannan sai mu yi kiyasi ne ga saki, shi ma saki. Na sake ki, na sake ki, na sake ki, saki guda kenan. Ba haka yake ba ga shari'a? Na sake ki saki uku, guda kai, sai an koma wani fada, aka koma saki yaka zama biyu. Ibn Taymiyyah shi ya yi fatawa ita muke bisa gare ta, yace duk duniya ba lafazin sakin da ke ƙetare saki guda. Duk lafazin da kai amfani da shi, in ma ya ɗauki lafazin saki, to saki guda ne. Magana cewa lafazi kaza, anti khaliyatun, anti bariyatun, anti kaza, matsayin saki uku ne, cewa dan duba magana ƴan sandata. Duk lafazin da kai amfani da shi na saki matsayin saki guda ne. Na sake ki saki uku, saki guda. Na sake ki, na sake ki, na sake ki, saki guda. Na sake ki saki ɗari, saki guda. Duk guda ne. Ma haka yake ga sunna. Kana dalaqu ala ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa Abi Bakarin wa sanataini min khalifati Umar kana dalaqu thalathu wahida. Dan Abbas ke magana cikin Sahihu Muslim, yace saki uku ya kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zamanin Abu Bakar, da shekara biyu na farkon khalifancin Umar. Saki uku cikin kalma guda, matsayin saki guda ne. Daga baya duk wanda ya motsa tunda ya saki, sai ya ce mata ta, na sake ki saki uku. Sai Umar ya ce, yaya mutane ke gaugawa ga abin da ya kamata fa sa natsuwa gare shi? To da yau na sa doka, duk wanda ya koma sakin mata ta saki uku, ta saki saki uku. To abin tambaya nan, abinda manzon Allah ya mutu ya ba al'umma ta bisa gare shi, Umar ya isa ya canza shi? Shi ke full stop. Don haka muna bisa ga abinda tabbas ta faru ga Umar, amma kuma shi ko ya tabbata ga abinda manzon Allah ya ba, don haka muna bisa ga abinda manzon Allah ya. Ina fatar kun fahimta. To ina yake. akwai ma masu cewa daga baya Umar ya jaye hukuncin. Ko ma ya jaye ko kai ya jaye dai duk guda ne. Umar ai mutum ne kuma ba masumi ba ne. Kuma irin ta guda nawa a gare su da shi da sauran sahabbai ƴan uwa nai hukuncin da sun kai sabanin sunna an ka. Zamanin khalifancin Sayyidina Uthman. Lokacin da annabi ya tayi hajjatul wada, mi a umurnin ƙarshen da ya basuwa? Tamattu'i. Duk wanda bai zo da hadaya ba ya mai da harama ta ko kirani ko ifradi ya mai sheta umra. Kaga sun zama tamattu'i kenan shi ai. Don haka sai ya zanda bakin sannan sun fahimci tamattu'i shine umurnin annabi na ƙarshe. Ko zo tamattu'i ya kai. Wata rana wata shekara zamanin khalifancin Sayyidina Usman da za ana aikin hajji sai ya tara mutane ya sa doka. Ban kawai wanda ya tamattu'i. Don ya lura da kirani da ifradi suna batun mutuwa kowa tamattu'i ya kai. Sai ya sa doka to kawai wanda ya tamattu'i. Ali shine na hannun daman Sayyidina Usman. Gaba gare an ka sa dokar. Ali na zuwa miƙati sai ya harama da tamattu'i. Gaba gare shi kuma Usmanu Amirul Mu'minin ne ya sa doka kawai wanda ya tamattu'i. Ali ya harama ƴan tsegumi sun ka wada masarkin musulmi. Ali fa tamattu'i ya kai. A kirawo shi an kirawo shi. Wace harama ka yace tamattu'i? Baka san na sa doka ba yace na sani. Don me da kai yace lam akun ada sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawli ahadin minan nas. Haka Allah yace mai ban zai ina barin sunnan manzon Allah don maganar wani. Wani. Yayi ba da kwankwaso yayi. Wani dan an zage wani a ce a basa yan kayan wata kasa. To haka Allah yayi wa Usman don maganar wani. Bai ma ce don maganar ka ba don maganar wani. Li qawli ahadin minan nas ayyan kana. To ita as-sunna. To yanzu magana ta biyu to mi Usman ne yace mai. Sai kan baki nai. Shikenan. Yayi mai hukunci. To an zargi Ali akwai wanda cikin sahabbai yace ka zan khawarij, ka saba mu shugaba. Abinda waɗanga ƴan iska ne yanzu ka kai. Da zaran ka saba shugaba ko na jahiliya ne, ko na demokradiyya ne, wai dole ayi mai da'a. Kuma ya bada ko da umurni ya saba umurnin Allah dole dai ayi mai da'a. Kun ga hawaka ni ban taba jin irin ta ba. Ko wane mutum da inda shedan ka ja ne. Kaga su ku wurin da'a ga shugabacin shedan ya samu nasara a kansu. Har sun ka wuce abinda aka ce ma da'a. Don haka dole na ido rufi a bi shugabanni kuma duk yadda suke. Su ba su san cewa shugabanni sun kasu kashi na biyu ba. Sun kasu kashi biyu. Shugabanni na musulunci, shugabanni na jahiliya. Duk dokokin da an ka bai na wacin da'a sun tsaya ne ga shugabanni na musulunci. Musulunci ba ruwa ne da shugabannin jahiliya. Amma su shugaba inda ƙarhi ya amshi mulki, inda ƙaƙa ya amshi mulki, in na jahiliya ne dole dai a yi mai da'a. Wannan hauka ce. In sun yi karatu za su ga malamai sun ce a'a. Hadisi na hadisin wata sahabanya. Ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wa shugaba da'a matuƙar yana jagoranta ko akan littafin Allah. Hadisi ne sai yana cikin Sahihu Muslim. Inda aka yi mai da'a in yana jagoranta ko akan littafi ashe shugaba mai jagoranci akan littafin Allah shi an ka ce a wa da'a. To su Ibn Hazm da sauran sun yi rubuce-rubuce game da shugabanni na jahiliya babu haƙƙin yi musu da'a. Haramun ma ne cewa an kai a yaƙe su shugabanni na jahiliya yaƙin su an ka ce ba a yi musu da'a ba. A ƙwato shugabancin daga hannunsu haka shari'a ta ce. To amma sai a ce a dole kai musu da'a. Sannan duk malaman musulunci sun tabbatar da ayat da'a ta cikin suratul Nisa'i. Ya ayyuhal ladina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula ulil amri minkum. Ba ce ayat da'a ba ga shugabanni. Sun tabbatar da ulil amri sun shafi malaman addini da shugabanni na mulki. Duk malamai nan na zauna na kawo ta nace ina da tafsiri sama ina iya kawo tafsiran Qur'ani sama da 60 inda waɗanda sun ka ta cewa malaman addini da shugabanni na mulki. Kun babu wanda ya musanta amma kuma hayo ba a bari. To amma sai kaga su masu wannan ra'ayi malamin addini komi girma ne komi nagarta tai bai wuce a hawo mun bari ayi mai kace-kace ba. Ayi mai ƙarya, ayi mai jafa'i, ayi ƙaƙa mai abinda bai sani ba. Wannan shi babu illa. Amma shi ko shugaba na mulki komi zan fajirci nai. Dole a bashi kariya. Ya nuna addini ake yi. Shugabansa ya sami shekara hudu ya tahiya ba mutane wuri malamin addini illal abadi har bayan wucewa tai ana rike da fatawoyi ne. Wai kamata a kare mutunci ne cikin su. Wanga dan iska. ya kace shekara hudu ya shiga ta kate kuma ko cikin kasuwa ka bata bai jin ciwo tun dama dan iska ne su waye kamata inda addini aka nuhi a kare mutuncin kan malama addini tunda su an wakila shugabannin sa wakila addini ne ba addini da su ka gani to na haka sanin musiba dai ce kuma akan su tattaso kuma gare su za ta karewa insha Allah tunda dai mutane yan sun fahimce su to Allah ya shiryar da mu an gano iyaka dai kwadai ɗaya ne da son girma Allah ba ga shugabanni a kare musu su ko shugaban kaga irin su suka so to duk mallaman da kun kaje an tsare Saudi Arabia mallaman waɗangana na zuga shugabannin nan na Makka sun ka tsare su limami yayi hudu ba shikenan sai ga wani mutumin banza ya tashi ya kama rubuce-rubuce sai hukuma ta ce a kawo mallamin nan sai aka kai shi gidan yari ko a ce bai koma limanci har abada da sauran duk ijin suna su ma waɗanda inda sun yi ƙari suna da tasiri da yanzu wani ba cewa bai kamata dalle ya bai wa'azi ba kamata a ɗaure shi gidan yari har ya mutu to da nemi kuma ga garin su can adda yan ta'adda don Najeriya ba inda yan ta'adda suke masu kashe mutane amma bai ce a ɗaure su gidan yari har su mutu sai bai ya bada wa'azi ni za a ɗaure gidan yari har ya mutu ko a hana min wa'azi
Allah ya shehu
ba zanga ya sha mu mutane da yawa kai da mutai kai na kanta kai yi bincike ka kashe dare daruru aka yi bincike ka taho ka shirye wa'azi eh an yi maka bara nan wadannan ita arabun ka shikenan ya bi iska in ka zo garin ku da matarka da diyanka da almaji kowa wayoyi na bellya ba a ciki to kaga sai dai wanda Allah ya tsare sai wanda Allah don daukaka kowa ya hasunta ga kai nai to amma abinda ba su gano ba shallahin bella ya fi dauka kai nai al'amarin Allah ne da Allah ya kamata ku yi fada ba da ni ba ni in ka tabbata ya wa'azin kai ta wala ban san iyaka ta yanzu in yi karatun ga in shigewa ta cikin gida to amma sai yadda ka hita ba to me Allah yana ciki shine wanda da ya taso ko kwanaki ba wani ya ce yanzu irin wanga aka bari yana tarbiyyar mutane da kamata a bari ina tarbiyyar mutane ga ƴan kalakatu nan ba a hana musu ba ƴan shi'a ba a hana musu ba ƴan haƙiƙa amma belle abu bai kamata gwannin kaga inda ana saurare ne kenan mi ya kaso gwannin ta hana min wa'azin kaga duk da ciyo su dai wa'azin dai ya shiga ko ina nasu bai tai ko ina ba to kana da zuciya da guba cikin ta ya Allah zai sa albarka ga Allah zai sa albarka ga lamarinka wanke zuciyarka kai don Allah innama yataqabbalu Allah min almuttaqina Allah shirye shin ta mu tafi na yake ina mun ka aje wa man qala duk wanda yace ashraktu billahi na shirka da Allah na zama mushriki aw huwa yahudiyyun ko ko yace shi ya zama yahude aw nasaraniyyun ko ba nasari in fa'ala kaza in ya aikata kaza in ni kaza na zan mushriki ko na zan kahiri ko na zan yahudu ko na zan nasara bala shay alai ba komi akai nai yayi magana ɗan sanda wala yalzamu ba abinda ke lazimta sa gairul istighfari in bancin istighfari ga wanda yace amma hadisin annabi abinda yace duk wanda yace ya zan mushriki to ya saki kalmar shahada yace la ilaha illallah amma su ga mazhab malikiya falashe a waɗannan duk maganganun ƴan sanda ne maganganun banza ne wala yalzamu illa al-istighfar ba abin da ke lazimta ne illa istighfari kawai wa ma harrama ala nafsi duk wanda ya haramta ma kansa shay'an wani abu mimma ahallallahu lahu daga abin da Allah ya halatta mai kamar yace hura ta zan haram gare ni ko tuwon dawa ya haramta gare ni in dai baka ci ko baka shan hura me za ka yi kace kawai ni ba ni sha ba tare da ka haramta ba ba ni cin tuwon dawa ni dai ba ni da bukata ta yi ba tare da ka amma ka ce ya zan haram to ko to falashe alaihi babu komi akai nai yayi magana wa ƴan sanda yayi magana ƴan sanda illa fi zawjatihi sai ga abubuwa biyu dai an ba magana ƴan sanda ta ba in ya haramta su illa fi zawjatihi sai ga mata ta yi in yace anti alayya haramun ke zan haram gare ni fa inna hata harumu alayya ta haramta gare shi illa ba'da zawjin kuma saki uku sai bayan ta aure wani miji na farko na biyu aw amatihi ko koyangatai yace muku yangatai anta alayya haramun ita ma fa inna hata harum alayhi taharum alayhi ta haramta gare shi amma duk wani abin duniya wanda a halat ya haramta shi wannan maganar banza ce domin wake halatta da haramtawa Allah ba hurumin sa bane haramtawa da halattawa ba hurumin sa bane amma Allah na cewa qul ara'aytum ma anzalallahu min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu adhana lakum am allallahi taftaruna wani wuri yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru alallahi alkadhiba innal ladina yaftaruna alallahi alkadhiba la yuflihuna kakkuce ga abinda halussan su kuke wala taqulu lima tasifu alsinatukum ga abinda halussan kuke siffantawa kadhiba akan ƙarya hadha halalun abu kaza halal wa hadha haramun abu kaza haram kakkuce haka nan litaftaru alallahi kadan ku kirkir ƙarya ku jingina ma Allah nan ladina yaftaruna alallahi kadan lalle wadannan dake kirkira ƙarya jingina ma Allah la bilahun ba samun rago don haka da halattawa da haramta exclusive responsibilities ne na Allah don haka in kace to inda ya zan haram sai mu ce kai magana ƴan sanda sai ka ci abinka hura ta zan haram kai magana ƴan sanda sai ka sha abinka ta zan habbata haramta ba yaron na cewa in ka ɗebi ruwa kace kai ne shan giya ta zan giya za ruwa ka zama giya ita ma giya an haramta ta saboda me saboda bugarwa to sha ha gani cika cikin ga gani in kana buguwa in baka ai ko giya ka sha to sai dai ita ko baka bugu ba in kai ko ya kadan ka sha in dai in ka sha mai yawa tana buga shi ka to ya kwangi guda shi ma haram ne dan kaga halatta da haramta ba aikin mu bane yace to sai dai ga mata tai shi kan in kace ma mata matarka ke haramta ta haramta haka ko yangarka ke haramta ta haramta to ya faru ga manzon Allah kuma Allah ya yi hukunci mu diba wani hukunci Allah ya irin wanga hukunci Allah ya yi to annabi yace muku yangatai anta alayya haramun ke zan haram gare ni ya haramtar da ku yangatai sai Allah ya sauka mai limatu harimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu gafurur rahimun adfaradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim da yace muku yangatai ta haramta don ya dada dama matatai tattahi unguwa sai ya jawo ku yangatai dakin matai ya sadu da ita sai an kai sauri sauran mata sai sun ka aika yaro ya tayi faɗa mata tayi sauri ta tauta ga abin da aka yi dakin ta ko ta tauta iskan manzon Allah da koyanga cikin dakin taran ta ya baci to don ya dada mata yace koyanga ma ya haramta ta don ya dada mata sai Allah ya ce don me haka haramta maka kanka abin da Allah halatta ba don me tabtigi mardata zuwa kana neman yadda matanka ta ba haram kai ba to sai mu diba tafsiri mibbiyo baya wasu malamai sun kace ya dawo da koyanga tai shikenan kaga maganar ta zan ba a cewa ga da ɗan sanda da shi da mai gida ya ta eh kaga sai an ka walwale maganar nan ba maganar ɗan sanda ta ba kaga ni sai mai da abitai sai to inda sabani yake wasu sun kace sai ya hidda kafarar rantsuwa wasu sun kace ko kafara bai yi ba min nuna ya hidda kafarar rantsuwa ayat ta biyo wagga qad faradallahu lakum tahillata aymanukum sai an kace don haka duk wanda yace ma matai ta koko yanga tai anta alayya haramun to kamar rantsuwa ce sai ya hidda kafara amma shi ga ra'ayin da Abbas manzon Allah ko kafara bai yi ba wannan magana ta bi iska shi yasa da an ka tambaye da Abbas me a hukuncin wanda ya haramta mata tai koko yanga tai yace laysa bi shay'in ba komai bane ko kafara ba zai yi ba in ji da Abbas amma dai abinda yafi ka hidda kafara rantsuwa amma ga mazhabin malikiya kun ji saki uku ne babu gida hatta tanki hazaujin ga yaro illa ba da zaujin sai ta aure wani miji sun kashe mai aure ga banza Allah ya gafarta musu wa man ja'ala ma lahu wanda ya sanya dukiya ta sadakatan sadaka duk dukiya ta na bashe ta sadaka au hadayan ko hadaya ajza'ahu thuluthuhu ya bada sulusi ya isar mishi ba daidai ne kai sadaka ko kyauta ko hadaya da dukiyar ka duka ba duka wa man halafa wanda ya rantsuwa bi nahr waladi da soki dana yace sai ya yanke danai fa in zakar in ya tuna da maqama ibrahima qissa ibrahim shine maqama qissa fa in zakara qissata ibrahima ba maqamu ibrahim wancan na makka ba in ya tuna da qissar ibrahima yayi ne domin yayi koyi da shi a hada-hadayen to sai ya bada hadaya sai yayi hadaya kada ya yanke dan sai ya bada hadaya yuzbahu ana yanke hadaya bi makkata a makka wa tujzuhu shatun akuya ta isan mai ina fatar ku fahimta wa in lam yadhkur al maqama amma in bai tuni qissar ibrahim haka dai saboda tabargaza yace sai ya yanke danai falashi alai ba komi akai nai ya zan magana ɗan sanda koko wa man halal bil mashi ila makka tunda kaga yanke da aiki na da'a aiki na nami na sabo wanda ya alwashin ya saba ma Allah kada ya saba ma Allah kar ku bance da wannan kaida wa ma halal bil mashi ila makka wanda yayi rantsuwa sai ya tai kasa tiryan tiryan zuwa makka sai ya tai makka kasa fa hanitha ya kare rantsuwa ya kasa zuwa to fa alaihi al mashi yayi kari fa alaihi al mashi tahiya ta tabbatar mai min mawdi halifihi daga inda yayi rantsuwa ba nan wurin nan da ya ma'ana daga garin su to sai ya tashi ya shirya ya taka falyamshi insha in ya so shi tafi fi hajjin ga aikin hajji a umratin ko umra fa in ajaza an almashi in ya kasa tafiya rakiba to sai ya hawa abin hawa thumma yarji sannan in ya dawo sani ya tankaro na biyu in kadara in ya samu iko fayamshi sai shi tafiya amma kina rukubi wuraren da ya hau in yana iya gano wuraren da ya hau ga tafiya tunda dama makka yace zai na kasa ko ba tahiya da dawowa ba tahiya dai yace to sai an kace ya tafi din to in ya kasa ya hau abin hawa amma ga dawowa in yana iya gano wuraren da ya hau to in ya kawo nan sai ya tafi a kasa kaga ya biya fa in alima in ya san annahu la ya qadir tun farko bai iya yi iyaka alwashin banza na yayi ko to ka'ada yayi zamanni ne garin su wa ahada ya bada hadaya yayi hadaya wa qala ada'u ibnu abi rabahin yace la yarji usaniyatan ba zai dawo karo na biyu ba tunda ai dama alwashin da ya sai ya tai makka kasa bai ce sai ya tai ya dawo ba don haka dawowa ba sharadi bane wa in qadara ko koda ya samu ikon dawowa dawowa ba sharadi bane tunda tahiya yace wai zuul hadu hadiya ta isan mishi wa idza kana sarurata in ya zan saruru ne waye saruru wanda bai taba zuwa aikin hajji ba to in ya zan bai taba zuwa aikin hajji ja'ala zalika ya sanya wannan fi umratin ga umra sai yayi tafiyar ga umra fa ya dafa in yayi dawafi wasa ayyayi sa'ayi wa qassara yayi saisaye a harama sai shi harama min makka daga makka bi faridatin kenan ya bari sai lokacin aikin hajji yayi kusa sai ya tafi yayi umra in yayi umra shikenan sai yayi aikin hajji kaga ya kilin tuba susuwan sutan ya kai tsuntsu biyu da duci guda ko tsuntsu uku ma ya cika alwashi ne yayi umra yayi hajji wa kana mutamatti'an kaga ya zama mai tamattu'i kenan ha wal hilaqu to aski to talqabu fi ghayri hadha in ba ga wannan ba mai tamattu'i abdal shine mafifici daga saisaye amma in tamattu'i zai yayi umra yana da nihin yayi aikin hajji to yayi saisaye don ya raga gashin da zai askewa in ya gama aikin hajji wa inna ma yustahabbu lahu taqsiru an so sai sai gare shi ne fi hadha ga wannan in ya zanta matu'i zai yayi umra sannan yana da niyyar yin aikin hajji bayan ta istibqa'an lishat domin ya wanzar da gashi fil hajji ga aikin hajji wanda zai askewa wa man nadara mashiyan wanda yayi alwashin tafiya ilal madina zuwa madina aw ila baitul maqdis ko zuwa baitul maqdisi atahu marakiban ya hawa bin hawaye tai ba dole sai ya tai kasa ba inna wassalati bi masjidaihi ma amma shi ma in yayi niyyar sallah a masallacin su a masallatayyan su wa illa in alwashi daya sai ya tai baitul maqdis ko madina ba wai don yayi sallah masallacin ba falashi alaihi babu komi akai ne ba sai ya tai ba wa amma gairu hadhihi thalatha thalathati masajid amma wasu wurare waɗanda ba waɗannan masallatai uku ba masallacin makka da na madina da na qudus to fala ya tiha koda ya alwashin na alwashin sai na tai masallacin kano na ya sallah na alwashin sai na tai masallacin national mosque na abuja na ya sallah to fala ya tiha kada ya zo musu mashiyan ta hi kasa wala rakibin ko hayi saboda annabi li salatin domin sallah nazar hada ya alwashin ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a daura sai rudda daura sirri kina yace ta tafiya ba a kulla tafiya da gari a tai wani gari sai zuwa masallatai ya uku masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa su dai ake kulla tafiya wal yusalli bi mawdi'i in yace nayi alwahin sai na tai masallacin Abuja nayi sallah ya sallah masallacin garin su wa man nadara ribadin wanda yayi alwashin ribadi zaman dako bi mawdi'in ga wani wuri min al-thugud da cikin kafofi na musulmi inda ake tsammanin kahare su kawo musu farmaki to fa zalika alaihi wannan alwashin ya tabbata akai akai ne an yati yahu ya zo ma wurin ya tayi ribadin ya samu ladat to wannan kaga duk dai babin duke wake wanda yayi dai magana farko koda ita dai ya bari bai rubuta komai ba ya isa wanda yayi alwashin ya da'a ga Allah yayi kokari ya cika alwashi wanda yayi alwashin saba ma Allah kada ya saba duke wake wanda dai suna aka fassara to Allah ya sa albarka ga abin da mu aka karanta Allah ya saka mishi da alkhairi ma'adallah wa alaikumus salam wa rahmatullah.